daga fara mai arziki yazo da annuri idan kira ya fara kado bawa kowa zai manta da damuwa murmushi ya fi zinariya ni ta fi dukiya mu hadu mu yi rawa tare yau babu rarrabewa kauna ga hannu sama ka manta da damuwa yau ranar farin ciki ce mu yi rawa har safiya dariya Thank you.